je na dawo kalla abin da na kawo babban babba akwati na dawo da sako akwai babbanci kalla abin da na ci akwai babbanci kalla abin da na ci.
I'm from a place where times are rough. Fuck that, we use style, dance them off. These jokes and tunes where we draw support. Big brains and skills don't run common. Where I'm from, they don't have respect for my life, for your life, see I'm clear. Big boys go rather buy cars and jets and leave all the hour with the threat. Our defense and we kill. Internet, Insta X, okay. New challenge, yes. Ginger game, yeah. This can't pretend I read talent. Be resilience, I be madness. Turn up for life, oh, turn down kinny. My sort of bang, you see me. You the miss more, make it bond down, finish. They got a press, when they talk that English. Still they dance, you know, that time be this. My body fame, my leg, you know, catch with them. You don't take away, we they not start feeling. You don't take away, we they rough and silly.
Naje na dawo, kalla abun da na kawo. Babban babba a party. Na dawo da sako, akwai babbanci. Kalla abun da na ci, akwai babbanci. Kalla abun da na ci.
Oh ya Allah ka yi mu da mai ku. Oh ya Allah ku yi niwa ya zama ciwon yo. In ka ba mu ya zama yi mai yo. Oh ya Allah yo baba ka yi mu da mai ku. Ana fada daita tana for all my people. Mada gari da jure
ka majiri ba binci
babu lafiya ga mutane suna buru ba abla. Oh ya Allah, ga yi mu da mai ku.